الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت تقص دوتا رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 438 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin wannan wata mai alhurma wata Ramadan muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma kuma a cikin suratul anfal mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 66 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 67 muna fatan Allah ya samu dace an turo tambayoyi kamar haka ya tambaya takarda ta farko yace tambayar sa ita ce shine ya rike hannun matarsa wai suna wasa sai ta ce masa sake ni shi kuma sai yace ya sake ta to wannan sakin ya tabbata da gaske ko kuma sa'annan me matsayin auren su yana nan ko baya nan wannan abin da yasa aka karanta wannan takarda saboda mutane suna wasa da aure ne abin da kwata-kwata ba shine shari'ar musulunci ta tsara ba mutane suke tsarawa kansu ko in mutun ya ji ya gaji da mata ya girgiro wasu abubuwa don ya walakanta ta ko in mata ta ji ta gaji da miji ko kuma danginta suka shirya mata a gadar zare ta dauko wasu abubuwa don a fada cikin halaka wannan shi yasa amma babu wani alaka cikin mutumin da ya rike hannun matarsa yace suna wasa sai tace sake ya sake ta shike da kowa yanzu ya zaina ta mai mu akan sakin aure me alaka wannan babu alaka da wanda ya abunan babu wani alaka a ciki amma wanda yake neman fitina wa kansa da kuma harka ta walakanta mata a zaman aure ko yana son ya walakanta matarsa haka kuma ita ma mata idan ta so abuna akwai wanda zaka ga sukan yi aure ko don walakanta miji din ko wani abu ko daga samu daga bangaren mata ko ka samu daga danginta haka kuma zaka samu shi ma miji din ko daga gunsa kai tsaye ko daga danginsa saboda dai kawai aure ya zama ba wai shari'a aka damu dabi a cikin harkarsa ba musamman a wannan zamani kuma a wannan yanayi da muke rayuwa na abuna al'ummominmu anan saboda haka yasa yayi wannan tambaya babu wani alaka tsakanin rike hannun mata da sake hannun mata da kuma alaka da aure da sake aure babu alaka a cikin wannan har yana tambaya yanzu yaya auren nasu saboda haka zai je yanzu yana can ya jingina da katanga yana jira ayi magana ya je ya ce wa matarsa ke yanzu tashi ki tafi gidanku a mun jiyo daga gurin malamai kaza kaza saboda haka walakanta aure ya walakanta danginta ya walakanta iyayenta ko me yasa sai ya turo tambayar nan wannan tambayar saboda haka gaskiya mutane su mai da hankali cikin auratayya maza da mata duka yawa ayi abu domin Allah kuma san shari'ar Allah kai tsaye wallahu ta'ala a'lam tambayar sa wannan mai takarda ta bayan wancan yace tambayar sa ita ce shine yana rike da kudin marayu amma kudin suna ajiye a banki ne kuma yana ji malamai suna ta fadakarwa cewa ayiwa marayu kasuwanci da kudin su, shi kuma bai iya kasuwanci ba, kuma shi bashi da wanda zai bashi yayi kasuwanci. Su magada ba su kai lokacin da za a basu gadon su ba, kudi kuma darajarsa tana kwaduwa, ana tana rushewa. Yasa a bracket yace don Allah malam menene hukuncin sa a shari'ance? Allah ya saka da aljanna yace amin. To malamai suke ta fadakarwa cewa ayyo marayu kasuwanci, ba inda malamai suke fadakarwa cewa ayyo marayu kasuwanci, sai dai baka fahimci malamai bane nake ga. Malamai suna fadakarwa cewa a kula da dukiyar marayu, kuma Allah ya halatta in za a musu kasuwanci halal ne, Allah bai hana ba da nassin Alkur'ani. Amma ba fadakarwa ake lalle sai a musu kasuwanci da kudin ba, amma in ta kama aka ga za a musu kasuwanci da kudin, za a rike amanarsa kuma za a ci riba a samu kudi, nan ya halatta a yi musu kasuwanci da kudin. Duk abin da shari'ar musulunci tace halal ne, ba fa dole sai an yi bane. Yawa, don haka ba wai ana fadakarwa cewa lalle fa sai a musu kasuwanci da kudin su ba, a'a, amma in bukata ta taso za a musu kasuwanci, an ga kudin za su karu, ya halatta. Sannan in ba za a iya kasuwanci ko kuma babu daman yi musu kasuwanci, to aje kudin a banki din ba laifi bane, darajarsa tana rushewa kamar yaya. In akwai wani abu da za a saya na kadara kamar irin su fili ko gida ko wani abu, in akwai ganin haka aka saya aka bari, to babu laifi. Amma kudi don suna aje a banki, kudin marayu misali miliyan ɗaya yana aje a banki, kullum a miliyan ɗaya yake, kullum a miliyan ɗaya yake, ran da suka girma za su yi kasuwanci miliyan ɗaya za a basu, kudin su kenan miliyan ɗaya. Darajar kudi a wannan lokacin da albarkan kasuwanci da za su samu, wannan duk yana hannun Allah ne. Amma miliyan ɗaya su tana nan a ajiye a banki, baka taba musu kansu ba, ba laifi bane a cikin wannan. Don haka bai dace ba mutum ya damu kansa cewa tunda shi bai iya kasuwanci ba, kar ma ka fara ka je ka rusa kudin a fada cikin hatsari. Kuma kamar yadda kace baka da wanda zaka ba, lalle kana ba kowa. Don zamanin yanzu kai din ma tukunna da kake tsaye da ranka da lafiya, in ka ba da kudin ka a hannun mutum don ya yi kasuwanci, to sai ka ga yadda za a kare, Allah dai ya sa a dace. To saboda haka a bar musu kudin su a banki, duk lokacin da suka girma suka kai lokacin da za a yi abunan, iya kudin haka yake, kuma haka za a bayar. Faduwa da tashin kudi wannan Allah subhanahu wataala ya san yadda zai musu. Yawa, wallahu ta'ala a'lam. Don haka babu wani laifi a kanka in ka bar kudi a cikin banki. Fadakarwa malamai kuma ba cewa suka yi lalle a zo a yi kasuwanci da kudin marayu ba, wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya tambaya kuma ya ce, yace malam mace ce jini ya zubo mata bayan minti ɗaya kuma babu, har bayan kwana biyu sai sake zuba nan ma kaɗan. To malam, menene matsayin azuminta a kwanakin al'ada in jini yana wasa da hankalin mace? Ai, malamai sun yi magana a kansa a yau, duba kitabul fiqh ala al-madahib al-arba. Jini yana wasa da hankalin mace sai ya ɗigo kawai, shikenan sai ya ɗauke, ba zai sake zuwa ba sai bayan kwana biyu, wannan duka wasa yake. To duk wa'innan kwanaki biyun da bai zo ba su ma suna cikin kwanakin al'ada, don haka ba za ta yi azumi a cikinsu ba. Bayan kwana biyu sai sake ɗigowa, sai sake ɗaukewa, duka wannan matukar ba ta zarce kwana 15 ba, haka za ta yi ta binsa, yana mata wasa da hankali har ta gane a iya kwana nawa aka yi, da kwanakin bushewa ba jini, da kwanakin ɗigowan jini, duk sai ta lissafa su. Bana kwana ɗaya ya ɗigo, sai kwana biyu bai ɗigo ba, to sai a ce kwana uku kenan duka kwanakin al'ada. Kwana na hudu sai ya ɗigo, kwana hudu kwanakin al'ada. Kwana na biyar bai ɗigo ba, kwana biyar kwanakin al'ada. Kwana na shida sai ya ɗigo, sai ya ɗauke gaba ɗaya, to al'adan ta kwana shida ne. Da kwanakin bushewa da kwanakin ɗigowan jini duka kwanakin al'ada ne, don haka ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi sallah ba, za ta rama azumin insha Allah ta'ala ba tare da rama sallah ba. Ta gabi siyama wala ta menene biyar ka hatsani. Don haka wannan shine wannan tambaya ta tuno mun wata tambaya da aka yi akan jinin biki, wani ruwa da yake biyo ba. Naga wani ya turo takarda ya ce a duba minhajul muslim, ban da ƙara duba ba, don haka ban sauka akan abin da aka bayyana a wancan lokacin ba. Insha Allah ta'ala, amma jazakallahu khairan, ko da ma dai bai yi daidai ba ko ya yi daidai, in mun duba za mu ƙara tabbatarwa, in mun samu ya na da hujja sama da namu, insha Allah za mu dawo abin da ya faɗa. In ko ba haka ba za mu ƙara bayani, amma ban duba ba, na ma manta, yanzu wannan takardar ta tuna mana. Wannan mai takardar kuma bayan ya yi sallama ya ce inni uhibbuka fillah, to ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana fi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bi hadha al-hubbi fi jannatin na'im. Sai ce shin ya halatta ga mutum musulmi ya bar farcensa su yi tsayi baya yanke su koda yana tsaftacewa, ma'ana baya barin su da datti? Bai halatta ba, bai halatta ga musulmi ya bar farcensa su yi tsayi ba, wajibi ne ya yanke, domin yana daga cikin fitra, khamsun min al-fitra, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ambaci a cikin fitra abubuwa guda biyar ya ambaci yanke farce. Don haka yanke farce yana daga cikin fitra, sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Don haka bai dace ba mutum ya bar farcensa yana ta girma ko da yana tsaftacewa. Yana koyi da Yahudawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke barinsa, koyi da Yahudu ne da koyarwan wani tsari ba na musulunci ba. Allah ya kiyaye. Wannan mai tambaya ta gaba yace, malam muna bukatan karin bayani akan jalsatul istiraha, domin mutane da yawa sun maida shi kaman sabon yayi a cikin sallah, har naji wani yana cewa shi idan bai yi wannan zaman ba ma sai ya ji kaman ba sallah yake yi ba. Muna bukatan karin bayani akan hakan. Wannan ƙarin bayani, malamai sun yi ta bayanai akan wannan abubuwa, kuma ana ta dogon turanci a irin wannan yawa abuna na nan ma an yi bayani akan jalsatul istiraha. Ina ga a ko shekaran da ta wuce ne matsayinsa, bana ma an yi matsayinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi bayani, hadisai sun tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, malamai sun ce matsayinsa mustahabbi. Saboda haka in an ga mutum baya yin jalsatul istiraha bai dace a tsangwame shi ba, in an ga mutum yana yin jalsatul istiraha bai dace a tsangwame shi ba. In yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, in bai yi ba bai zama wajibi sai an yi ba, haka kawai jalsatul istiraha take, shikenan. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma yace bayan yayi sallama yace malam aswaki sunna ne? Malam ya dace mutum yana tafiya yana yi yana daga cikin ladabin aswaki, ko akwai guraren da ya kamata a anayi? Idan mutum yana tafiya cikin nitsuwa zai iya yin aswaki, in yana zaune zai iya yin aswaki, har ma musamman gurin fara alwala da gurin fara sallah. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da nasinsa, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'i, a wani hadisi inda kulli salati. To duka biyu kawai, za a yi aswaki lokacin fara alwala, za a yi aswaki lokacin fara sallah, duka sunna ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Sannan aswaki a yawancin lokuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida yakan fara yin aswaki, a yawancin lokutansa yana yin aswaki. Don haka mutum in ya samu dama, in ya yawaita yi ba laifi bane. Wallahu ta'ala a'lam. Na ƙarshe a yace tambayarsa ita ce, shin wai mutum ya zai yi karatu ne a ɓoye, shin in yayi a zuciyarsa, a zuciyarsa ma shikenan ne, ko dai dole ne sai mutum bakinsa yayi motsi, misali irin atahiya da sauransu? Wannan an dan yi bayani da ya kama da wannan ajiya, shine wato in aka ce karatu a ɓoye, shi kuma ba ana nufin mutum ya yi dinkin yana tunani ba ne. Yau malamai suka ce in mutum ya yi shuru kawai bakinsa gum kawai yana ta alhamdulillahi rabbil alamin a zuciya, wannan wasu malamai suka ce tinowa yake, tino fatiha yake. Wasu malamai suka ce kuma a ya karanta fatiha a zuciya, amma bai karanta ta yadda sunna ta tabbatar ba, domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ganin gashin gemun sa ta gefen dama da gefen hagu ta gefen sa haka tunda gemun sa a cike yake har girgi to suna gani ta baya in yana tsaye shi yana gaban su suna ga gashin yana motsi ma'ana yana karatu kenan dan karatu da baki shi yasa gashin gemun din yake motsi don haka ashe za a yi karatu ne lafazi da baki yawa za a rinka yi alhamdulillahi rabbil alamin din nan a sirrance bakin mutum ne zai faɗa akan harce haka tahiya idan an zo bakin mutum ne zai faɗa akan harce shi yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam a karatun boye wani sai yakan jiyo da su ayoyi ko biyu ko uku musamman yanzu ko ayar azaba ko ayar rahama yakan faɗa haka nan a dan fili kaɗan hakan nan ko kuma in tsayin karatu yayi karatu mai tsayi a sirrance sai dan jiyar da su don jidin su san abin da ake ciki yakan dan sa mutum ya ƙara faɗaka hakan wani idan kai balle a zamanin mu yanzu na rauni in aka ana karatun sirrance wani sai ya kirga wajen naira dubu nawa da yayi ciniki da safe ana karatu a sirrance yana cikin sallah idan aka ne sai ga mutum yayi haka aljihun sa wai ya manta ne a shago ko suna nan to wallahi ta'ala alim to Allah ya samu dace so karatu a sirrance ana so a rinka faɗa da baki baki yayi motsi a furta da harce shine karatu a sirrance haka ma tahiya haka ma karatun fatiha da karatun sura wallahu ta'ala alam insha Allah zamu ci gaba da karatu ayata 67 cikin suratul anfal muna fata Allah ya samu dace
a'udubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما
Allah subhanahu wata'ala ya faɗi jiya mun yi bayani akan dalilin saukan waɗannan ayoyi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa akan usara Badar wato fursunonin yaki Allah ya ce ma kana li nabiyyin bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura ayin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu cewa su bada fansa shikenan kawai su fanshi kawunansu suka fanshi kawunan su shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayoyi Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai dace ba ga wani daga cikin annabawa duka a ce ya kasance yana da fursunonin yaki sai in yayi gwagwarmaya a cikin kasa yayi mubalaga a cikin wato kashe kafirai da kuma kaskantar da su da daukaka addinin Allah turiduna arada dunya kuna sha'awan wani dan abu da za a samu na duniya wallahu yuridul akhirah Allah kuma yana so muku ku samu aljanna ku samu lahira wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima ka duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shawarci sahabbai kuma sun yi shawarin ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da ya bada wannan shawari ya ba da shawarin ne don wai a karfafi addinin musulunci da wannan ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi kudin ya kashe ko ya sa aljihun sa bane a'a amma duk da karfafan musulunci za a yi Allah yana nuna musu in dai wasu kudi ne na sassauci har musuluncin Allah bai damu a ce ayi wa musulunci aiki da kudin wasa ba wannan ba kudin haramun bane balle har a kirkiro hadisan ƙarya a ce mutum ya je baitul malin talakawa ya ɗebi kuɗi in ya je umra musamman in yayi sallah a juma'an farko na rajab a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya yafe masa wannan kuɗin da ya ɗiba saboda kaga yan Najeriya kusan mun kusa mu fi kowa zuwa umra saboda kowa ya ɗebo zai je a yafe masa ƙarya ne yawa wanda ya je da dukiyarsa ta halal kasuwancinsa ko aikinsa ko sana'arsa ko kuma ya cancanta aka abun yaje yayi ko kuma yaje wasu ayyuka ko masu ayyukan alhazai da sauran zaka ga duk suna tafiya don su kama gidajen alhazai su yi wannan duk wannan sun cancanta aikin su ne amma haka kawai mutum ya debo kudin talakawa yazo ya tafi umra wai za a yafi masa abun da ya diba a wannan duk mawdu'an hadisi ne aka kirkiro ko a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dawo mai yake sallah kullum amma da dukiyar talakawa sai an tambaye shi ranar tashin alkiyama yawa saboda haka kaga anan dukiya abuna dukiyar karfafan musulunci ne ma Allah ya su manta da shi turiduna aradad dunya wai kuna son dan wani abu da za ku samu na duniya wallahu yuridul akhirah Allah yana so muku lahira manzon Allah fa ake gaya wannan sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa son lahira yafi kowa aiki don lahira amma Allah yana ƙara wanke shi da tace shi don me don mu na baya mu koyi Allah ya ce wallahu azizun Allah mabuwayi ne ku dogara da ƙarfin Allah kar ku damu da wai a bari ku samu kaza a Allah azizun ba wanda yake gagare shi ko yana da kudi hakimun Allah mai hikima ne cikin abin da ya tsara ku bi tsarin Allah Allah ya ce laula kitabun minallahi sabaqa ba don alƙawari da Allah yayi ba littafi da ya riga ya daga gurin Allah na alƙawarin cewa za ku ci nasara aljanna ita ce makomarku lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim da wallahi sai azaba mai girma ya shafe ku dalilin abin da kuka karba daga gurin su ka duba fa Allah yana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai waɗanda ga sunan ayoyi yanzu nan muke faɗin ayoyi jiya muka karanta ayoyin da Allah yake yabon su yanzu bayan wa'innan ayoyi ma ga wasu ayoyi da Allah yake yabon su amma Allah in yana magana wajen wasa da harkar addini Allah baya wasa baya sassaucin yana magana don me don ka gane cewa kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ana gaya musu irin wannan magana to kai kuma ba kai da ko ta ina zunubi sai inda Allah ya kare ko ta ina sabo muke maganganun mu sabo ne sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum zai iya yin wata banda maganar da Allah ya yarda da ita ba zai wata ba mutum zai rayu a duniya har ya koma ga Allah bai taba ƙarya guda ɗaya ba mu kuma kunyan wani ma yana iya sa wani sai ka fadi ba daidai ba kar mu ce ƙarya ko kunyan wani zaka ga ya takura ka wai sai ya saka kai ƙarya abu ne an ce ka'ida abun ba zai yiwu ba sai ka je na ce ma don Allah ayi kokari da Allah a sama mana dai don Allah tun kana cewa ba zai yiwu har ka dawo ka rinka cewa to za mu duba mu gani kaga ya saka akwana ko can sai ka soma tunanin me zaka ga ya masa a huta har sai ya saka kafurta ƙarya to sabai ba sa wannan amma mu a yanzu ko don kunyan jama'a wacce in sai sai ka jefa wata kalma wanda ba haka bane to Allah subhanahu wataala in yana magana akan harkar taba addini ko sassauci akan addini ko kuma wasa ko wai tunanin wani abu da za a samu na duniya har a manta da Allah ayi tunanin cewa wai wannan abun ne zai sa a samu kaza Allah baya son ya bar kofa a wannan bangaren in ba zuciya ta mutu da rauni ba ba ran da zaka rinka tina a in na samu naira kaza ne zan samu kaza ko zan samu cin nasara ko zan samu wannan in ya zama a zuciyar mutum shi zai sa shi rinka shiga inda bai kamata ya shiga ba Allah ya kiyaye don haka Allah ya ce laula kitabun minallahi sabaqa wallahi ba don littafi ya riga ya daga Allah kai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka cikin rahamar Allah za ku je ba lamassakum wallahi da sai ya shafe ku fima akhadtum cikin abu da kuka karba a gurin wa'innan mutanen azabun azim azaba mai girma da sai ya shafe ku annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to amma fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba game da ganima kuma Allah ya ce abunda kuka ribata na ganima kuka samu na ganima to ku ci halalan yana matsayin halal tayyiban ku ci da dadi rai wannan kan babu laifi Allah subhanahu wataala ya halatta wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghanaim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa uhillat li al-ghanaim wato an halatta mun ganima yace an bani abubuwan da ba bawa annabawa kafin ni ba ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura wa nusirtu bir-ru'b masirata shahr an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam an taimake shi da tsoro tsawon tafiyan wata guda annabi sallallahu alaihi wasallam in sauran wata guda tafiyar sauran wata guda ya iso gurin abokan gaba in yayi niyya ya tinkare su saura wata guda ya iso su sai su razana sai su rasa inda za su yi sai basirar su ta bace to wannan taimako ne daga Allah subhanahu wataala sannan duk inda mutun ya samu kansa yana tafiya ne ko yana zaman gida ne ya rasa masallaci ya halatta yayi sallah ko a ina ya samu kansa sannan an halatta masa ganima ba halatta ta ga annabawan kafin shi ba yace wa uhillat liyal ghanaim shine anan Allah ta fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban kuci halal ne tayyiban kuci kuma da dadi rai wattaqullaha kuji tsoron Allah inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai don haka Allah ya gafarta muku Allah ya musu tsawa a bayan don su gyara amma Allah ya tabbatar da cewa ya gafarta musu na
ya ayyuhan nabi qul liman قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا
Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam in Allah zai kira shi yakan kira shi da darajawa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam afdalul khalq akhshan nas billah atqahum billah wa afdaluhum indallah Allah da kansa iya kiransa amma yana kiransa da take na girmamawa ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi Allah bai kira shi kai tsaye irin yadda ya kira wasu daga cikin annabawa ba hatta Khalilur Rahman Allah ya ce ya Ibrahima a'rid an hadha aka kira sunansa karara in qala Allah ya Isa nan ma aka kira sunansa karara haka nan annabi Musa alaihi salam an kira sunansa karara amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi qul liman fi aydikum musamman in Allah yana fada yana musu tsawa yana tarbiyantar da su to duk da haka kar mutane su yi tsammani cewa ha ya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka a Allah ne fa shine mahalicin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya daga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mutane suka sani yafi kowa son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa son Allah kuma hayan su to shi yasa Allah in yana kiransa da darajawa da daga darajarsa yaya kuma idan wani mutum zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dole in an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce sallallahu alaihi wasallam kai salati gare shi don ka samu falala ba wai kai salati gare shi don wai ya more ba a'a don kai ka more in kai salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne ka more don kai zaka samu garaba sa kai ko ba kai salati gare shi ba Allah yana masa salati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi to ku kuma in kuna son ku ci nasara ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim to Allah ce ya ayyuhan nabiy ya kai wannan annabi in kai yawaita salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka rinka samun nitsuwa a rayuwarka kai ko jarrabawa kake rubutawa in ka manta wani abun da kake so ka tino yawaita salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko dakin ka kaje ka manta abun da ka aje kai yawaita salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga kawo nitsuwa sannan ga kwanciyar hankali sannan ga alada kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 10 Allah ya maka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 1 Allah ya maka salati 10 in kana son Allah ya maka salati to iwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati don haka Allah ta ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi qul liman fi aydikum min al-asra ka gaya wa wadanda suke hannunku na prisonerin yakin nan in ya'lamillahu fi qulubikum khairan in fa Allah ya san akwai alkhairi a zuciyarku manufar ku ita ce alkhairi ba manufar ku yaudara ba yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum ka duba fa bayan an karbi fansa a gurin su ne sai Allah ya ce a lallabe su a gaya musu magana mai dadi sun zo fa yakan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wai wasu su ce wai a yau su ne za su yi magana akan wai human right duk abin da yake cikin qur'ani na ba a gane human right ba sai wani ne zai faɗa ma human rights. Akwai abunda ya faɗi right ma na dan adam, irin ma addinin musulunci, irin alqur'ani. Fursunonin yaƙin fa aka ce musu ka gaya musu ya kai annabi, gaya musu in ya'lamillahu fi qulubikum khairan, in Allah ya ga alkhairi a cikin zuciyarku, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, zai ba ku alkhairi mafificin abun da aka karba daga gurin ku. Aina ke yin irin wannan? Ba inda ke yin irin wannan, wannan sai alqur'ani, Allah subhanahu wataala yake fadi. Amma lokacin da musulmai suka yi shiru, suka yi kwadayi, suka zabi abun da ba nasu ba, suka ci haram, suka yi handama, duk wannan abun sai zama kaman babu su a cikin alqur'ani. Sai wasu wanda ba al'umman alqur'ani ba suka fi kowa kakatu a media, suke ta yada manufofinsu, suke ta yada abubuwansu, suke ta bayanai, aka samu gazul fikri, aka ruda tunanin wasu mutane, har mutane suka soma jingina ta'addanci ga musulunci, suka manta menene musulunci. Wannan ya samu asali ne saboda musulmai sun isu bi koyarwar musulunci, koyarwa na gaskiya, suka zabi wani abu daban da handama da son rai da son zuciya cikin komai. Okay, sanya ba a gane musulunci ba, ba a gane koyarwar musulunci ba, amma ka duba abin da musulunci yake faɗa. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, kuma Allah zai gafarta muku. Ya kan manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam suka zo yi, amma Allah yake cewa wa yaghfir lakum, Allah zai gafarta muku. Sharadin kawai shine in Allah ya ga alkhairi a zuciyarku, ma'ana su gyara zuciyarsu ta zama alkhairi. Wallahu ghafurun, Allah mai gafara ne, rahimun, mai jin kai. Allah bai son ya sa bawansa cikin wuta, domin Allah rahimun ne. Allah ya fi bawa tausayin kansa da kansa. Duk abin da za ka yi wa kanka, Allah ya fi ka son ka. Inna Allaha kana bikum rahima, Allah fa mai tausayi ne gare ku, ba yana tausayin ku sama da yadda kuke tausayin kanku. Ina ma kuke tausayin kanku? Mai tausayin kansa zai ci haramun ne? Wanda an ce haramun wuta za a je? Ina mutum yake tausayin kansa? In dai ce bari ya guruwaya da haramun, ya ji daɗi a ganshi a ce shine duk da haramun, ina baya tausayin kansa? Ai, mai tausayin kansa shine wanda yake taka tsantsan da duniya, yake da aqida kyakkyawa, ba shirka, ba tsafi, ba bokanci, ba saki manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai jin cewa tsarinsa yafi akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine mai tausayin kansa. Don haka Allah subhanahu wataala yana tausayin ku sama da yadda kuke tausayin kanku. Allah ce wa in yuridu khiyanataka, sai aka dawo janibin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya gane. Allah ce kai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa in yuridu khiyanataka, in kuma suna nufin ha'intan ka ne, to faqad khanallahu min qabl, ai sun ha'inci Allah ma tunti ne. Allah da ya halice su suka zo ba sa bauta masa, akwai ha'incin da ya wuce wannan? To faqad khanallahu min qabl fa amkana minhu, sai Allah ya fi karfin su, ya fi karfin su. Kaga ha'inci yana daga cikin miyagun ayyukan da in mutum yayi wa mutum to ya gama da shi. Cikin komai in mutum ya ha'ince ka, ba abin da ya wuce wannan walakanci. Domin wanda yake da ha'inci, shi yasa ha'inci sifa ce daga cikin sifar ta manya-manyan sifofin munafirci. Allah subhanahu wataala a wani guri ya ce wayamkuruna, sai ya ce wayamkurullah. A wani guri ya ce innahum yakiduna kaida, sai ya ce wa akidu kaida. Amma ha'inci ya ce faqad khanallaha min qablu, bai ce fa khanahumullahu ba. Ina ha'inci Allah bai taba kusato da shi ga kansa ba. Amma wayamkuruna ya ce wayamkurullah, wa akidu kaida, duk ya faɗi wannan. Amma nan sai ya ce fa amkana minhum, domin ha'inci wani abu ne wanda bai sa ha'inci a zuciyarsa. Ran da zai shirya ha'intanka, baka gane wane yana ha'inci, sai yayi sau ɗaya, sau biyu, sau uku da ƙyar tukunna ake gano ashe wane ha'inci yake. Amma bai yi ha'incin ba a gane yayi ha'inci, ba a iya gane wannan. Yanzu ka kalli wane da ka aje a shagonka, lura da tafiyarsa, ko lura da zamansa a kujera, ko lura da cin abincinsa, ko lura da sa rigarsa, ka ce kai wannan na gane maha'inci ne, saboda haka bari in kore shi a shagona, ba zai yiwu ba. Amma ran da ya yi ha'inci ya ɓoye wani abu, ba a gani ba, nan ma in ba an yi sawa ba za a gane ba. Wani sai ya yi kusan shekara biyar yana ha'inci, sai a tashi da tukunna ake gane shi, sai an yi ta bincike, sai a gano ashe tun wajen shekara biyar ha'inci yake. To shi yasa shi ha'inci ba a gano me yinsa sai ya yi. Shi yasa in ko mutum ya yi ha'inci, to an fi so ka barranta da shi a wannan mu'amala ɗin. ko da za ku yi mu'amala ta addinin musulunci za ku yi mu'amala a za a yi sallama za a wuce amma a harkan in a dukiya ya haince ka ku aje araba gari a harkan dukiya kar ka saki amincewa da shi sai in ya tuba an gwada ya daina haince to nan tukunna amma in ya haince ka hanyar dukiya sannan ka saki amincewa da shi ka ce a yazo ya ci gaba to nan kuma kar ka zarge shi nan gaba Ha'inci yana da matsayi sosai na matsala a tsakanin mutane. Haka wanda ya ha'ince ka a harkan sirrace-sirracenka, ko ya ha'ince ka a harkan iyalanka, ko ya ha'ince ka a harkan ƴaƴanka, ko ya ha'ince ka a harkan dukiyarka ta juyawa, wato kadarori, duk wanda yayi wannan, ka gane to ajiye shi a gefe. Akan wannan abun, sai dai sunansa musulmi za a yi sallah tare, za a gaisa, za a sallama, shikenan amma banda wannan alaka ta dukiya. Shesa Allah subhanahu wa ta'ala a bangaren ha'inci sai ce faqad khanullaha min qablu bai ce fakhanahumullahu ba Allah sai ya mayar musu da ha'inci su kansu a Allah bai faɗi wannan ba sai ce fa amkana minhum sai Allah ya fi karfin su domin mai ha'inci ba safai ake iya fin karfin sa ba sai bayan yayi ha'incin wani sai yayi ta'adi a dukiyar mutum ta'adin ta wuce gona da iri ta yadda ko an ce biya ma ba zai iya biya ba sannan an gane sai a dan kwaci abun da ya saura a dan karbi abun da ya saura shikenan kawai a yi sallama da juna kullun ka ganshi kai harara ka yafe da sauransu shikenan amma Allah sai ce fa amkana minhum don haka ha'inci ba a bukatar musulmi ya sifantu da sifata ha'inci ha'inci babu dadi kuma ha'inci baya faruwa sai ga wanda aka amincewa don ha'inci kishiyar aminci ne ba zai taba wani yiwuwa wani mutum ya ha'ince ka ba sai ka amince masa ba za ka kawo mutum ka ajiye shi a shago da dukiya da komai ba sai da ka amince masa ai ba mutane nan da yawa ba ka dauko kowa ba sai shi saboda mai ka amince masa to shi kuma mutum baya samun damar yayi ha'inci sai inda aka amince masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza tumina khana munafiki tantiri shine wanda in an amince da shi sai ya ha'inci to shi yasa Allah subhanahu wataala ya fi karfin wani ya ha'ince shi to zaka iya ha'intan kowa har annabi sallallahu alaihi wasallam an ha'ince shi kuma ana iya ha'intan sa amma Allah ya ce amma Allah khanullah sun yi nufin ha'intan Allah fa amkana minhum sai fi karfin su don haka kar a cimantu da cewa ta ha'inci duk wanda ya amince da kai ko mahaifinka ne ya amince da kai to kai kuma yi kokari kaga cewa ka kare wannan amana din kuma duk wanda ka san an amince da shi ka taimaka wajen wannan amincewan ya gudana kar ka ziga shi ko ka matsa masa ya je yayi abun da wannan amincewan zai gushe duk wanda aka amince da shi ya kiyaye wannan amana din wani ya amince da kai akan yassa ya aurar maka kar ka ci amananta da yawa daga cikin matasa nan aurar mutum sai ya ci amana kar ka yi haka wani ya amince da kai akan mashin da ya saya ka je kai aiki da shi ko keke nafe ka je kai aiki da shi ko mota ko babbar mota ko karamar mota karka ha'ince shi wani ya amince da kai da taki da za a kai gonansa da kudi na sayan takin da komai duk a hannunka ake yi karka yi ha'inci kai masa amana ka kiyaye amana ba don shi ba shi baya ganin gaibi amma don mai ganin gaibi shine Allah subhanahu wataala doka in mun zama amintattun mutane masu imani na gaskiya ba za a samu ha'inci a tsakanin mu amma Allah wanda duk yace zai ha'inci Allah zai sha wahala shi yasa faqad khanullaha min qablu fa amkana minhu Allah sai ya fi karfin su ya kama su doka ya ku mu'minai musamman musulmai a ji tsoron Allah kar a yi ha'inci cikin komai dalibai kar ku yi ha'inci ma'aikata kar su yi ha'inci malamai kar a yi ha'inci ma'aikata a ko ina kar mutum ya yi ha'inci Allah ke ganin mu duk abin da muke yi in wane ce ya amince maka akan kaza karka ha'ince shi in gwamnati ne a gwamna ne a chairman ne a shugaban kasa ne a kansila ne a sanatan gurin ku ne a wane ne ya amince da kai akan kaza karka ha'ince shi wasu zaka ga an amince da su an ba da siga a rabawa talakawa karon farko tukunna sai ya aje wajen buhu goma a gidansa wannan na daban ne tun daga ranan yayi ha'inci ya zama ha'in mahayinci daga ware wani abu ya zama naka ka zama mahayinci don haka in an ce a raba kaza ko a raba kudi ne ko a raba shinkafa ko a raba siga ko a raba madara ko a raba menene kai kam ka bayar yadda aka ce ka bayar kar ka ce kai yanzu in mun raba ai wahala ne ba komai zai bamu kun san fa oga ba abun da zai bamu eh kun san me yasa ai ya baku komai tunda ya amince da ku
kuma ladan sai ku nema gurin Allah in kuka yi da gaskiya shine wanda ai zuciyarsa a hannun Allah take sai Allah ya murda zuciyarta sa a ce kai wa'incan mutanen yadda suka amince ka amince da su ka ba su aiki ba su ci ba ba su sha ba sai da suka raba wannan dukiyar ko ina suka kai inda ya dace kai kuma yaga kai musu kaza kuna kwanci a daki wallahi Allah zai turo shi kaga yana yi waya kana daga waya wayan ogana ya ce zo abu kazan nan je kana ka ne kaga ka ce halal baka boye ko buhu ne ba yanzu an zo an ce ma abu kaza naka ne wannan ya zama halal ka je lahira lafiya kalau duniya lafiya kalau to amma nan da kace ka sa ha'inci can an jima sai a je ayi bayani ana yi har wata ran a gano ka ce oh wani ya kai ma kaza da na bashi kai baka san ana tambaya ba a bai kai ba wani ma fa wani ma bai kai ba shi yasa zaka ga musulman mu da ha'inci ya ruda su sai ga shugabanni sun kasa gane musu sai zaka ga a wasu jihohi duk an nada wani kaza ba musulmi ba wani kaza ba musulmi ba wani kaza ba musulmi ba ina musulman suke ce a na ba wani buhun kudi bai kai inda nace ya kai ba da za a yi campaign da na ba wani marafa kaza na bashi bai kai inda yace ya kai ba sai zaka su yi magana wannan su fito su yi magana an nada wani ba musulmai ba su fito wannan ba yan siyasa ne a jihohin da aka yi irin wannan su fito su yi magana ba an ba su rafofi bane suka sa a gidansu yace sun ha'ince shi su ma suka je to yanzu ba zai nada su ba za a nada su ba mun ko muna ta kuka mu dai duk da haka dai a yi hakuri gaskiya a nada mana musulmai don su ne gaskiya wannan ka'ida ce ba da za a yi jihohin musulmai a rinka ramzi a sama a ce duk gaba ɗaya ba musulmai wannan ne tsari ne to sai a yi hakuri a kalli wannan a kuma duba addinin Allah kuma a duba Allah amma ina hujjojinsu shine kawai da na ba wani miliyan kaza da na yi alkawarin zan nada shi kaza amma da na ba shi miliyan kaza sai ya rage bakwai ya kai uku wancan ma haka shi yasa sai aka yi shiru gun ba mai magana to Allah ya kiyaye to wannan ha'inci kenan bai da rana miliyoyin da aka boye ba kai din ba ina suke yanzu ina suke mu gansu mana ba a ganin su to shi yasa a ji tsoron Allah ya fi sauki duk miliyoyin da kake jin za ka rage ka boye ba za su amfane ka ba ka gwada ka gani da kai za a yi ta jele kuma har yanzu wai kana neman yardan mutum kuna je gurin taro sai ka zagaya ta gabansa in ya zai fito a mota wai ko ya ga kana gurin ko zai tino ka ga Allah can wanda kullun yana sane da kai yana ganin ka amma sai a saka sai a barka cikin wahala saboda ka boye wasu 'yan miliyoyi da aka ce ka kai guri kaza baka kai ba kullun sai an zo taro in zai fito a mota sai ka tsaya ta dan nesa kana lallekawa a ganka kuma sai a kauda kai shikenan sai kaga an dora ma wahala kawai kana ta dawainiya duk taron da za a yi ku ne na farkon zuwa ku ne a gindin kafe din da za a taka a wuce kuna jira a gan kuma kun boye wasu miliyoyi ina miliyoyin suke inda da gaske ne da sai ka buya a gida kana ta cin wannan miliyoyin ila ka mutu amma ina saboda haka ha'inci bai da rana har addinin ka zaka rusa in kana ha'inci ka rusa al'ummar ka baka ankara ba in kana ha'inci ba gashi nan da yawa mutane sun rusa mu Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce wa in yuridu khiyanatuka mun fasara da faqad khana Allah min qablu fa amkana minhu wallahu alimun Allah masani ne ba a masa ha'inci ya san komai ya san gaibi ya san sirri ya san bayyane hakimun Allah mai hikima ne cikin abin da yake tsarawa babu laifi cikin tsarin Allah Allah ya sa mu dace na'am
innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
كجي الله سبحانه وتعالى باين ينا سهر الصحابي ينا مسو إن قلن سواني أمسو سوا قلن جارا أجارا سو الله سي إن الذين آمنوا lallai tabbas inji Allah waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wannan fa sahabbai ake magana wajahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi cikin daukar kalmar Allah wannan duka ana magana ne akan muhajirun sai Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka taro wa innan muhajirai din sune ansarawa Allah yana magana ne akan muhajiruna da ansar ana kowa yayin shiru da su ake ina akwai mai ƙaryatawa ya ƙaryata mu gani Allah ne yake magana duk mai gaba da muhajiruna da ansar ya shiga uku wallahi sune fa Allah yake fadi ana innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi cikin dauka kalmar Allah irin su Suhaib ibn Sinan ar-Rumi yazo yin hijiran ma aka ce a duk kudin nan a Makka ka samu ko kawo ba za ka fita da shi ba yace in na bar muku kudin za ku banni suka ce eh ku banni je hadu da manzon Allah sai ya fita kawai ba ko kawo sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kafin ya iso sai ga aya ta sauko wa minan nasi man yashri nafsuhu bitiga amradatillah wallahu raufun bil ibad ya jefa ya tafe ina kudi ina maganan duniya Allah ya tina da shi ya sauko aya har yanzu muna karanta ta har yanzu akan magana sa ake wa minan nasi man yashri nafsuhu bitiga amradatillah daga cikin mutane akwai wanda yana sai da kansa ma gaba ɗaya don neman yaddar Allah dukiyarsa da ƴaƴansa da waye da me da kuma ya bari kai don neman yaddar Allah wallahu raufun bil ibad sabai ga sunan da yawa muhajirai sai Allah ya ce wallazina awaw da kuma waɗanda suka taro su wasauhum bi amwalihim suka ba su dukiyoyinsu suka ba su gidaje suka ba su gona suka ba su jari Abdurrahman ibn Auf ne kawai yace ni kan bana bukatun jari nuna mun kasuwa dan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama masa addu'a cikin kasuwancin sa shi baya asara duk abin da ya saro riba yake ci yanzu ni dan kasuwa ina ga ya dan tafi ya zauna zai gyara zama ya musamman a zamanin da ake ciki yanzu Abdurrahman ibn Auf in yana wucewa duk abun da yake son ya sayar sai an saya yanzu da zai ɗebi ƙasa ya ce ga ƙasar sayarwa to sai an saya kuma in ya saro kaya to dole sai an sayar ko ba faduwa ko ɗaya sai an ci riba to wannan Abdurrahman ibn Auf saboda me wanda ya masa addu'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kage shi kan magana ta kare yanzu ko dan kasuwa ya dan gyara zama ma to manzon Allah ne shi ya masa addu'a kaga wannan daga nan zaka ji cewa to yanzu ya koma ya kwanta kenan ce ah she to shikenan kasan wani zai ce ko wata addu'a ce za a faɗa a'a manzon Allah ne ya masa addu'a sallallahu alaihi wasallam sai za a dan kasuwa da yaji an ce in ya sai kaya baya asara na san zai motsa ya gyara zama to sai muka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a to zaka ga in akwai dan kasuwa kusa da kai zaka ga ya koma ya zauna ce oh to shikenan sai ya wato ya cire kenan ya cire zama don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koma ga Allah magana ta kare don ka Abdurrahman ibn Auf in ya saro kaya baya faduwa duk abin da yake so ya sayar riba ne to irin su Allah subhanahu wataala shine kawai Abdurrahman ibn Auf yace a ni ba sai na karbi komai ba dullani ala suq nuna mun kasuwa kawai ina kasuwa take yana shiga kasuwa a ranar kawai sai ga miliyoyin kudi suna tahowa na riba shikenan sai sai gida da kansa yayi kaza shi ma sai so masa sadaka shi haka yake to Allah subhanahu wataala ce wallazina awaw da waɗanda suka taro muhajirai suka ba su kara suka ba su dukkan hospitality da ake bukata suka ba su gida suka ba su masauki suka ba su guri suka mallaka musu mallakawa Allah ce ulaika ba'dhum awliya'u ba'd waɗantan mutane muhajirai da ansarawa inji Allah subhanahu wataala ba'dhum awliya'u ba'd sashin su ƴan uwan sashi ne su ba sa gaba da juna ansarawa ba sa gaba da muhajirai ba sa gaba da ansarawa wanda yace zai gaba da su kuma yaje ya tai amma dai ya tuba shi yafi alkhairi kar mutum yayi gaba da su amma su kam ba'dhum awliya'u ba'd inji mahaliccin duniya mahaliccin mu na yanzu shine ya bada labari yace ba'dhum awliya'u ba shi yasa Allah da ya tashi ya ba su yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula Allah ce ulaika humus sadiqun. Da ya tashi yaba muhajirai, yace muhajirai a basu rabo ya dace a basu. Rabo ya dace a bayar ga fuqara'in muhajirai waɗanda aka fidda su daga gidajensu ba don komai ba sai don neman yardar Allah. Suna taimakon addinin Allah, suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna taimakon duk inda sunna take. Allah ce ulaika humus sadiqun. Waɗannan muhajirai sune as-sadiquna, masu gaskiya cikin imanin su, inji Allah subhanahu wataala. Sai yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wannan kuma ansarawa ke. Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, waɗanda su kuma suka zauna, suka zabi imani ya zauna a zuciyarsu, suka kuma zauna a garin Madina kafin zuwan muhajirai. Allah ta yuhibbuna man hajara ilaihim, suna son wanda biyayyo hijira zuwa gare su. Ansarawa fa fitowa suke wajen Madina, suna tsatsaye sai mutane su hau bishiya, suna duba ta ina muhajirai za su fito. Ana ganin gungun muhajirai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan yace wayancan ukun ni ne nawa ne, wayancan biyun nawa ne, wancan yace a wancan nawa ne, wancan yace nawa ne, suna faman su tare su. Mu kuma zamanin yanzu in ka ji bako yana tawowa sai gaban ka ya fadi, ko ba haka ba? Amma su kuma Allah Allah suke, wannan yana cewa wancan nasa ne, wancan nasa ne, wancan nasa ne. Yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, in suka zo suka basu zabi gonar da kake so sai ya bashi, zabi abun da kake so sai ya bashi, zabi dukiyar da kake so sai ya bashi. Wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ba su samun wani bukata kuma na abun da suka bayar. Su waiwaya sake kallon wannan dukiyar sai kai dama wancan na bashi ba wannan ba, ba sa sake yin wannan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, Allah ya ce suna dannewa a cikin zuciyarsu. Walau kana bihim khasasa, koda suna da so na musamman akan wannan dukiyar, in dai sun ba muhajir ita ta fita a ransu kenan daga wannan lokaci. Allah ya ce ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu rabo, in ji Allah fa su ne ansarawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yughidhuhum illa munafiq, ansarawa ba wanda yake fishi da su sai munafiki. Duk wanda kaga yana fishi da ansarawa munafiki ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yabe su a can, ya yabi muhajirai, ya yabi ansarawa. Shine anan Allah yake yabon su, ya kira muhajirai da farko. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, sai kuma dawo kan ansarawa. Wal ladhina awaw wa nasaru, Allah ta ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muhajiruna wal ansar ba'dhum awliya'u ba'dhin ila yawmil qiyamah, ila yawmil qiyamah, ba ranan da abun ya kare. Waye ita yace a banda yanzu, a yanzu kan sun ina ma suke a duniya, duk sun koma ga Allah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye yace ba'dhum awliya'u ba'dhin ila yawmil qiyamah radiyallahu anhum, kai wayannan mutanen ba wasa bane ba. Allah ce wallazina amanu, wanda suka yi imani kuma walam yuhajiru, amma ba su yi hijira ba, suna tan ƙauyukansu, suna garuruwansu a zazzaune, waɗannan malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru, su kam jibintansu, ku jibince su bai zama dole akan ku ba. Ma'ana in an zo raba ɗaya daga cikin humusi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a raba wanda suka cancanta, su ba sai an ba su ba, don ba su yi hijira ba. Amma su musulmai ne, amma sun zauna a garuruwansu. Hakanan in an zo a jibintansu wajen humusi na Allah, ko kuma humusi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki, duk a bisa ƙaulin malamai, wannan bai zama wajibi sai an ba su ba. Shi yasa malakum min walatihim min shay'in hatta yuhajiru, sai sun yi hijira. Amma Allah ya ce wa in istansarukum fi dini, amma in wasu abokan gaba suka zo za su yi karo da su dalilin addini, sai suka nemi taimakonku, to fa alaikumun nasru, ya halatta ku taimake su. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq, sai dai in suna so ku taimake su ne, ku yaki mutanen da akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku da su. Mutane ne wannan ba musulmai ba, suna can a garin su, amma kun yi alƙawari da su na zaman lafiya, sai zama wa'incan za su yi fada da su akan wani abu na tsakani, sai wa'incan su musulmai ne, suka ce ku musulmai zo ku taya mu, alhali abokanan fadan su akan rikicin ko gonakai ko wani abu su wa'incin su kuma ba musulmai bane, amma akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku musulmai da su, to kar ku taimaki ƴan uwanku musulmai wajen yakan wanda ba musulmai ba, matakar akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanin ku da wanda ba musulmai ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa wanda duk ya kashe wanda akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da musulmai, wannan la yajidu rihal janna, ba zai ji kanshin aljanna ba. To ina ga wanda ya kashe musulmai kuma bai ci ba bai sha ba, don haka wajibi ne a fahimci wannan. Allah subhanahu wataala yana magana da mu ne, alqur'ani ake magana, a fassara shi fassara ta gaskiya, fassaran malamai yadda suka fassara, a duba tafsirin Ibnu Kathir, tafsirin Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, tafsirin Ibnu Jarir At-Tabari, haka suka fassara wannan gurare. Don haka Allah subhanahu wataala yace malakum min wala abuna illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa, duk abin da kuke Allah yana gani, Allah ya samu dace, duk abin da zamu yi Allah ya samu yi alkhairi, abin da muke fadi Allah ya samu yi aiki da shi, abin da muke kuskure Allah ya yafe mana, wallahu ta'ala alam. Insha Allah muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya, muna fata Allah ya taimake mu.